Warafe-warafe da dama sun kunno kai da suka nuna barazanar rayuka da aka yi wa 'yan zanga-zangar da kafafen yada labarai daban-daban suka yada a wannan lokaci. Amma ɗaya daga cikin su da yafi ɗaukar hankalin gwamnati da yake nuna sun take wasu ka'idoji na yada labarai shine ta gidan talabijin din CNN da Lai Muhammad yace dole a sa mata takunkumi na musamman.
A reporter was at Lekki tollgate protest ground that night. She was quoted as saying, "Soldiers were indeed at the toll gate, but they shot sporadically into the air and not at the protesters." CNN, that was not at the scene, reported otherwise.
Anan Lai Muhammad yake bayani cewa wakiliyar wata kafar yada labarai da take wajen yankin kofar shiga Lekki dake Lagos ta bada rahoton zahirin abubuwa da suka faru yayin da wakilan kafar yada labarai ta CNN suka faɗi wani abu daban. Lai Muhammad ya ce irin waɗannan labarai da suka rika bazuwa ta yanar gizo da dandalin sada zumunta sun ƙara rurrutu wutar rikicin zanga-zangar, wani abu da ya sa ƙasashe da dama ciki har da kasar Amurka suka tofa albarkacin bakin su a game da rahoton da CNN ta fitar. Na tambaye mai magana da yawun fadar shugaban kasa Garba Shehu ko akwai wani irin mataki da za a dauka akan gidan talabijin din CNN, sai yace
kamar yadda ministan yaɗa labarai ya faɗa, CNN sun wuce wuri sun dauki maganganu a titi, maganganu marasa hujja. Su kansu a matsayinsu na kafar yada labarai a cikin gida suna da matakai da suke horarwa ga jami'ansu da suka tura su je su kawo rahoto. Idan ba su yi rahoto ko kuma sun faɗi ƙarya a cikin rahotonsu, ko ku naku din nan yadda kuke naku aiki, akwai mataki da ake ɗauka akan jami'i idan ya faɗi ƙarya, to muna duba ido mu gani. Idan ba su yi ba, to gwamnatin tarayya tana iya rubuta musu ta ce tana buƙatar a ɗauki mataki, idan ba a ɗauka ba abin da ya biya ba kuma sun suka jamo makansu.
Amma ga ɗan majalisar wakilai Muhammad Ali Wadil yana ganin ɗaukan matakin yin doka na sa ido a hanyoyin sadarwa zai yi wa ƙasa amfani.
Yana da kyau a ce an yi doka da za ta duba yadda za a dinga kula, ana gyarawa, ana inganta amfani da wannan yanar gizo ta yadda ya kamata, ba wai ta yadda zai ɓata al'adu, ya ɓata tarbiyya, ko ya ɓata abubuwa na Najeriya ba.
Abin jira a gani shine yadda za ta kaya bayan an kammala bincike akan abin da ya haifar da zanga-zangar End SARS. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.